Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niya. Ha kuma na iya samu Alfa Radio na Kumasi da ke kasar Ghana. Masu son su kama muku a na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wannan da kawo muku wannan shirin da wannan dare a cikin shirin za ku ji abinda wasu ƴan jamhuriyar kamar ke cewa game da kamin shugaban awaren kasar kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon yunkurin balle wanda ƴan awaren da ke magana da harshen Ingilisha a jamhuriyar kamar ke yi kuma muna dauke da labarin wasanni tare da Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Ana fargabar cewa ƴan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na ƴan fasa kwabri da ya fara nutsewa cikin teku gab da gabar ƙasar Libya. Masu gadin gabar tekun Italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun Bahar Rum a ranar Asabar. An kuma gano gawawwaki 8 dukansu na mata. Kakakin hukumar kula da kaurar mutane ta duniya Flavio De Giacomo ya faɗa ta shafin Twitter a yau Litinin cewa ma'aikatan su dake Catania a ƙasar Italiya sun ce waɗanda suka kubuta sun faɗa musu cewa wannan jirgin kwale-kwale na roba ya taso dauke da bakin haure su 150. Sojojin ruwan Turai dake sintirin tekun su ne suka fara gano kwale-kwalen daga sama a ranar Asabar. Kungiyar ta IOM ta bayyana tekun Bahar Rum a zaman iyakar tafi kowace daukar rai a duniya wadda ta lakumi rayukan matafiya ƴan gudun hijira 2,832 a shekarar 2017 da 4,581 a shekarar 2016 a kokarin su na haurawa Italiya daga arewacin Afrika.
Hukumar zaben Misira ta bayyana yau Litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban kasar a tsakanin 26 zuwa 28 na watan Maris din wannan shekarar. Za a bayyana sakamakon zagayen farko a ranar 2 ga watan Afrilu, za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 da 26 na watan Afrilu idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba. Kwana guda kafin wannan sanarwar ta hukumar zaben, tsohon Prime Minister Mr. Ahmed Shafik ya bayyana cewa ba zai yi takarar shugaban kasar ba a shekarar 2018, abinda ya warware alkawarin da ya yi a baya na kalubalantar Abdul Fattah El-Sisi wanda kowa yake tunanin cewa shine zai yi nasara.
A yau Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a dauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci na internet. A lokacin da zanga-zangar ta barke kusan sati biyu da suka wuce, gwamnatin ta saka takunkumi akan shafukan aika sakonni na sada zumunci waɗanda suka kunshi Instagram da Telegram. Jami'ai sun cire takunkumin da ke kan Instagram a jiya Lahadi, amma ba su cire wanda ke kan Telegram ba. Hamid Shahariri, mataimakin shugaban hukumar shari'a ta Iran, ya bayyana a yau Litinin cewa an kame dukkan shugabannin da suka jagoranci wannan yamutsi kuma za su fuskanci hukunci mai tsanani. Wannan zanga-zangar ita ce ta kin jinin gwamnati mafi girma da aka yi a Iran tun shekarar 2009. Masu zanga-zangar sun koka da rashin ayyukan yi da tashin kudaden abinci kuma sun yi kira ga gwamnati da ta sabunta harkokinta. Wasu ƴan zanga-zangar kuma sun fito domin su nuna kaunar gwamnati. Akalla mutane 21 ne suka rasu an kuma kame ɗaruruwa. Gwamnatin Iran ta zargi gwamnatocin ƙasashen waje da haddasa zanga-zangar musamman Amurka da Saudi Arabia. Ministan harkokin ƙasashen waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa mutanen Iran suna da 'yancin da za su yi zanga-zanga, inda ya ce mabiyan Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya ba su da damar yin hakan. Ya kuma faɗa a taron ƙarfafa tsaro a Tehran cewa babu ƙasar da za ta iya samun zaman lafiya ta hanyar tara tarzoma a waɗansu ƙasashen. kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ta yi wani zaman tattaunawa a ranar juma'an nan akan lamarin
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC akalla fararen hula 23 ne suka mutu a wani harin bomb din mota da aka kai a birnin Idlib dake Syria babu kungiyar da ta dauki alhakin wannan hari a cewar kungiyar duba da kare haƙƙin bil'adama na kai harin ne kan babban ofishin wata kungiyar yan tawaye birnin da lardin na karkashin ikon yan tawaye da yan bindiga da dama masu kokarin mamaye wajen kungiyar da tafi wato karfi cikin su ita ce wata kungiya mai alaka da kungiyar alkaida kungiyar duba haƙƙin kare haƙƙin bil'adama ta Syria ta ce dakarun shugaban kasar wato Bashar al-Assad sun kwato kauyuka kusan 60 da kuma kauyukan dake kan iyakan tsakanin Idlib da makwabciyarta wato lardin Hama tun soma aikin soja a watan October ta gabata. Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu yan kasar Kamaru wasu na goyon bayan kame shugaban yan awaren kasar wasu kuma na cewa san bai dace ba wakilin wannan gidan rediyon Edwin Moki Kindizeka dake aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru ya aiko da rahoton dake bayyana ra'ayoyin abinda wasu yan kasar ke cewa game da kame Julius Ayub Tabe ga rahoton na fasara kuma zan gabatar
biyo bayan kame shugaban yan awaren jamhuriyar Kamaru na yankin dake magana da harshen turancin ingilishi shi da wasu mutane takwas dake tare da shi ya haifar da bayyana ra'ayoyi mabambanta a cikin kasar wasu masu magana da harshen ingilishi a kasar sun soki wannan al'amari yayin da wasu ko suke ganin hakan yayi daidai domin zai kawo ƙarshen rikicin da aka dade ana yi akan wannan warewar wakilin wannan gidan rediyo dake aiko da rahotanni daga jamhuriyar ta Kamaru Moki Edward Kindizeka ya aiko da rahoton cewa dauruwan yaran makaranta ne daga makarantu dake magana da harsuna daban-daban a Maloiko suka ji bin umurnin cewa su zauna gida kan su je makaranta kuma tuni suka halara makaranta domin fara zangon karatu na sabuwar shekara misali wata yariya mai suna Gloria Mbui yar shekaru 16 ta ce babanta ne ya tilasta ta je makaranta duk ko da barazanar da wasu sojojin yan aware suka yi game da zuwa makarantar
I'm afraid because they having supporters that might continue the disorder in the country
ina tsoro domin suna da goyon baya da zai sa su ci gaba da kawo tashin hankali a cikin ƙasa kuma suna sojoji da suka ba su horo waɗanda suna iya ci gaba da kashe mutane wannan kungiyar ta yan aware dai sun jaddada cewa yaran makaranta kowa ya zauna bayan an kame shugaban su Julius Ayub Tabe mutumin da suke kira shugaban ƙasar Ambazonia mai yancin cin gashin kai wanda aka kame shi tare da wasu yan majalisarsa su takwas a Abuja a ranar Juma'a Shiko wani dan kasuwa mai suna Evertus Inje yace yana goyon bayan yan awaren masu magana da harshen Ingilishi a jamhuriyar ta Kamaru domin ko ana nuna musu bambanci yace yana fata gwamnatin ta Najeriya da ta Kamaru za su saki waɗannan yan awaren da aka kame
The government has been claiming that they are dialoguing with them. How can they claim that they are dialoguing with them for the peace to return? Why at the same time they are
yace gwamnatin na cewa wai tana tattaunawa da su wannan batu ba gaskiya bane ta yaya za ta ce tana tattaunawa da su alhali ta bi su tana kame su wannan bai dace ba kuma ba daidai bane su sake shugabannin na Ambazonia kana su shiga sulhu da su ko zaman lafiya ya dawo cikin ƙasa an dai fara tashi-tashin hankula ne a jamhuriyar ta Kamaru tun a cikin watan Nuwamban shekarar ta gabata lokacin da malamai da lauyoyi a bangaren kasar mai magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin kasar da kuma kudu maso yammacin kasar da suke aiki a gwamnatin mai magana da harshen Faransanci suka shiga cikin halin damuwa abin da yasa suka shiga zanga-zanga na neman sai a gyara a tsarin yadda ake tafiyar da gwamnati a kasar a cikin watan October ne yan aware suka ayyana gwamnatin jamhuriyar kasar Ambazonia mai cin yancin gashin kanta wannan yunkuri nasu yayi musabbabin haifar da rudani a cikin kasa abin da ya kawo sojojin kasar kokarin murkushe waɗannan mutanen wannan yasa majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamakon wannan tashin tashina ya tilasta akalla mutane da yawan su ya kai 7,500 da ke yankin Ingilishin a jamhuriyar ta Kamaru tsallakawa zuwa Najeriya a watan jiya nema ministan tsaron kasar na Kamaru Joseph Bete Asomo ya ziyarci garuruwan da waɗannan mutane suka tsere zuwa Najeriya ya kira su domin su dawo
the inhabitants of some of those villages has closed the border to go to Nigeria and I want them to
Mazauna wannan ƙauyukan wasu su da yawa sun tsallaka sun shiga Najeriya. Ina son su dawo ƙauyukan su domin su ci gaba da gudanar da rayuwar su domin ko yanzu haka an samar musu da matakan tsaro a waɗannan ƙauyuka nasu.
To ma da Allah kafin mu bude layukan namu a cigaba da shakatawa da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla kamar yadda muka ce to mun samu kira na farko waye yake magana daga kuma ina kake magana
Usaini Munani ne GG 36 daga Taraba State
to Usaini me ra'ayinka game da wannan batu da muke yau
ra'ayi na dai a samu gwamnatin Najeriya ta sasanta da waɗannan mutane da wannan din da domin a yi kokari kara a ce za mai da shi an mai da shi abin ba zai yi kyau ba.
Okay. Kana jin haka saboda ai kaga a can ake ce ake sa ran cewa yayi laifin ba a Najeriya ba kuma kaga shi ba din Najeriya ba ne.
Ta san shi ne English kuma da abin nan mai da shi abun ba zai kyau ba zai kawo rudani.
Tunanin Malam Usaini kenan.
Eh
to shi kenan Allah ya sa mahukuntan Najeriya da kuma su na Kamaru din sun ji. Da fatan kuma za a adalci. To mun gode kwarai Malam Usaini. Muna magana ne akan me kuke gani game da batun mutanen nan da ke kokarin ballewa daga jamhuriyar Kamaru suke nema a ba su yancin cin gashin kansu. To mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi
Ibrahim sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder
ka. To jamu je Alhaji Musa Garo.
To alhamdulillah ni abin da nake dubawa gaskiya idan aka ce ana samun irin waɗannan matsaloli to gaskiya al'amari akwai matsala ƙasa kuma ai ban yi ba a ce an balle ta ko kuma wani ya ce dan jawaye ne ya kokarin zai balle a ƙasa ba tare da an zauna an yi zama na sulhu ba dan idan aka ce irin wannan ne kaga Mallam Ibrahim za a kashe mutane irin innocent people wanda ba san shi ba ya kamata a ce kokarin da za a yi an sahulta an samu matsala a tsakani.
Gaskiya ne.
Wani zai baka fatan alkhairi Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya.
To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo mai radio da recorder. Kasuwan kawo Kaduna. To muna magana ne akan ƴan awarin jamhuriyar Kamaru. An kame shugabansu Julius Ayuk Tabe. Wasu na cewa a maishe shi ƙasan kamar wasu kuma na ganin cewa kamata ya abas ya ma kuke kallon shin wannan yunkuri da suke na neman ballewa daga jamhuriyar Kamaru. To mun samu kira daga Kamaru. Waye daga Kamaru? Wane ne daga Kamaru wadanda abin ya shafa kai tsaye? Ayya, ko layin Kamaru ya tsinke ne? Layin Kamaru ya tsinke. To Kamaru ku ci gaba da kokatawa. Mun sake samu wanda daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga
Kaduna? Abubakar. Sunana Abubakar, za ka fara da kina mara. Ina kiran ku a cikin kare a nan cikin jihar Kaduna, garabar kuwar ku.
To Abubakar, me ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa yanzu nan?
Gaskiya wannan abu dukkan abin da ake maka ai zaman lafiya shine ya fi komai.
Kwarai da gaske.
Ake maka za a ce da ainihin a ɓalle ɗin nan to ya fa a zubar da jini, kuma tsakani da Allah zubar da jini wani abu ne wanda idan muka duba ko harkar abubuwan da yake faruwa musamman muka misali a ce wannan abu rashin kwanciyar hankali to duk zai sa a daburta ƙafa mutane su ta a cikin yanayi. Ina cewa gaskiya wa'annan mutane gaskiya su ainihin ajiye uban su a samu zaman lafiya. Shi kuma wannan akwai na da kan aji a nishi a nishi shari'a a daidai da abin da ya aikata a kan lafiya daga Abubakar da aka fi da shi na malam cikin kare.
To mun gode malam Abubakar, ra'ayin malam Abubakar kenan. Allah sa mahukunta sun ji kuma su yi wani abu akan wannan al'amari. Har wa yau dai muna cikin garin Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To Lade Ibrahim, barka da lasariya.
Barka ka dai.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga Rigasa, Kaduna, Nigeria.
Rigasa, to so malam Murtala, ja mu je. Me ra'ayinka game da wannan batu?
To yawa, to na farko abin da muke bukata shine gwamnatin gaskiya kamar ta musu adalci. Kaga kwanaki muna ta ji a kafafen yada labarai cewa ita gwamnatin ta hana amfani da yaren Ingilishi. Wani yanki to kaga rashin adalci ke sa wani ya ga to shi tura kai bango gara kila in gwamnatin ba ta son su ba su yancin kansu. To amma kuma ka dauki makami ko tarkici ba ta ka ake neman yanci ba, ta bi ta lalama yanda kundin tsarin mulki ya bada. Kuma gwamnati ke musu adalci, kuma zama dai a dinku lafa ƙasa dai al'umma ɗaya shi zaman lafiya a duniya da ko ina ma shawaran da muke ba su kenan. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala na Rigasa, da fatan su ma sun ji kuma mahukunta sun ji. To madalla mun samu kira daga Kamaru. Waye daga Kamaru? Eh, waye daga Kamaru?
Mun zama lafiya muke malam Adamu ne a da Isiyaka.
Malam Adamu Isiyaka daga Yaounde. To me ra'ayinka game da wannan batu malam Adamu?
Eh, daga Yaounde.
Eh, me
ra'ayina na fi so wannan lamari dai mu mun fi son zaman lafiya, ba ma son tashi hankali. Kuma in a ra'ayina ne gwamnati ta neme su a dawo da shi a masa a hukuncin da ya dace na ƙasa.
To kana ganin haka zai
samu da
zaman lafiya? To mun gode.
Haka zai fi a za a samu zaman lafiya.
To ya yi kyau. Allah sa mahukuntan ƙasar na Kamaru sun ji. To madal, har yanzu muna cikin Kamarun kenan. Wane ne a Kamaru?
Allah ya haɗa kawunan mu.
Amin sun ma amin. Wane ne kuma da Kamaru?
Mala Adamu ita
haka. To mun gode Mala Adamu.
Hello?
Hello, yau wace magana?
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne?
Sama'ila.
Sama'ila daga ina?
Raji Sama'ila daga Duwala.
To, Malam Sama'ila daga Duwala, me ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shi ne, ina kiran gwamnatin Kamaru ta ɗauki mataki mai kyau, kamar yadda dama ita gwamnati ce mai adalci wanda take haɗa kan jama'a, ba wani bambanci sai wannan kabila ko wannan addini babu. To muna fatan gwamnati Kamaru ta samu maslaha da za ta bi wanda ba zai tashi hankali ba, sai su koyi da kamar shugaban wannan mutanen Boko Haram da aka kashe yanzu ga ya buwaye mutane kasashe hudu jirgin gaba daya, ya buwaye mutane kashe mutum ɗaya da aka yi nasu, yanzu ga shi mutanen da aka kashe bayansa ba wanda ya san ya kashe mai jala. Saboda haka mu muna kira gwamnatin Kamaru ta tafi wannan abu a hankali, ko muna ganin ciki da samu su ta ɗauke a hankali saboda a samu maslaha a tsakanin mu.
To ya yi kyau malam Sama'ila da wannan shawara. To
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Waye ke magana?
Alhaji Yusuf ne daga nan Zaria.
To Alhaji Yusuf, kai ne kira na ƙarshe da zamu dauka. Me ne ra'ayinka game da wannan batu?
So wannan batu dai wannan gwamnati wannan dai shugaban kasar ya dade.
Eh.
Ya dade na shugabanci ya kamata sun da mutane dai ya musu adalci dai a sasanta ba ai fadawa.
To.
Zaji hankali bai da wani amfani.
Kwarai da gaske.
Wallahi ya sani shi to ya kamata malamin bar jawa ni kullum ma ina kira ban manta.
Mun gode ka ci gaba da kokari mun gode ya kan kiran da zamu iya dauka kenan a wannan lokacin gobe ma rana ce idan mun bude layukan muka zo da wani samu maudu'i sai a kokarta a gwada a gani ko za a samu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci muna fatan mun same ku kallon a wannan sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da tambaya a yau. Shin kana daukar kasar Misir a matsayin ɗaya daga cikin kasashen mu na Afirka kuwa? Wannan tambaya din ta tusgo ne daga mutanen da ke sha'ani da kafofin watsa labarai na duniyar gizo wato social media kenan. Wanda suke wannan tambaya suke kara da cewa zai yiwu a ce wani dan kwallo daga kasar Misir ma ya ci lambar yabo ta shekara-shekara ta zama zakaran kwallon Afirka kamar abin da ya faru a kwanakin nan inda Muhammad Salah na kasar Misir ya lashe wannan gasa din ta zama zakaran kwallon kafa na shekarar da ta gabata ta 2017 har hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta bashi wannan girmama ko karama a ranar Alhamis da ta wuce a birnin Accra na kasar Ghana. Asisa Dumina Oshua na ta Najeriya ita ce ta zama sarauniyar kwallon Afirka na wannan shekara din nan. A karon farko jama'a ne ba wakilan hukumar kwallon Afirka ba suka zabi wannan inda shi Muhammad Salah din ya samu fiye da kashi 97 cikin 100 na kwallon da mutane suka jefa mashi. Idan aka duba ko kuma aka yi la'akari da rawar da ya taka harkar kwallo za a ga cewa shahararren dan kwallo ne domin ko a wasannin Premier League wallahi guda 17 ya saka a wannan kakar wasa da ta gabata sannan kuma ya taimaka a kasar shi ta Masar ta samu shiga gasar cin kofin duniya da kuma gasar cin kofin kalubalen kana na yayin Afirka. To a matsayin wani abu na holewa ko kuma na shan iska kawai wasu suka shiga cikin kafofin watsa labarai na duniyar gizo din suka fara tambayar cewa ya kamata shi Muhammad Salah din nan ya ci wannan lamba ta Afirka ganin cewa kamar kasar su ta Misir ba ta cikin kasashen Afirka. To me kake ji me kana ka ra'ayi kana ganin Misir kasar Afirka ce? Har yanzu mutanen da magaran ba su warware daga murnar da suke ciki ba bayan nasarar da suka samu ya dauke takobin kokowar bana ta 39 ta Niger.
To ina ne amma ya gangado sarki Abubakar Ardan Sanga.
Shugaban gwamnati Prime Minister Birji Rafini shine ya jagoranci karshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da magaran inda Tasi Usani na da magaran ya dauki takobin yayin da ya kada haya kaka na jihar Tawa mai rike da takobi na bara. Sai dai Yahaya kakan da ya sha kai cewa yi ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa. Ga kuma yadda damagarawa suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da Tasi Usani na jihar Damagaran ya dauka.
Mun yi wanka mun wanke idanu mun shata zandar garin mu ce.
Tasi Usani ɗana ne dan dan uwana ne nagode wa Allah yau nagode wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi kokowa bana ta kyau hajja sai murna kawai sai farin ciki
wannan kokowa mun ji dadin ta abun murna damagaran a yau a ce ta ci takobi mu damagara mun gode wallahi.
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Tage da Tamar Amari muna ƙara tayi mutanen da magaran murna musamman kuma shi zakaran kokowa din Tasi Usani da ko musamman yaya kaka wanda bai jayayya da wannan nasara din ba. Jama'a huta lafiya sai rana wace.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Amurka da Jamus sun yi magana dangane da damuwarsu kan hukuncin da aka yanke wa wasu 'yan kasar Sin masu hankoran kare 'yancin bil'adama. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin jakadancin Jamus da na Amurka sun nuna rashin jin daɗinsu da hukuncin ɗauri na shekaru 8 a kurkuku da aka yi wa Wugan mai kare 'yancin bil'adama da wani lauyan kasar Yi Yang kan zargin da aka yi musu na rikice-rikicen mulkin kasar. Muna kira ga hukumomin kasar da su saki Wu cikin gaggawa, sanarwar ya ci gaba da cewa kamar yadda aka sauwake wayi daga hukunci muna roƙon ƙasar Sin da ta bai wayi izinin ci gaba da ayyukan sa bisa ka'idoji ba tare da takunkumi ba. Sanarwar ta haɗin gwiwa ta lura da cewa shekaru da dama Yi Yang yayi yana taimakawa 'yan ƙasar Sin kare haƙƙinsu a ƙarƙashin dokokin ƙasar. Ya kasance ɗaya daga cikin lauyoyi da sauran 'yan ƙasa masu kare haƙƙin ɗan adam ciki har da Wu Gang, wanda gwamnatin ƙasar Sin ta auna a murƙushe zanga-zangar 709 da aka fara a watan Yulin 2015. An tsare kuma an kulle Wu fiye da shekaru biyu yayin da aka hana shi ɗaukan lauya ko daman samun shari'a har izuwa ranar 9 ga watan Disambar shekarar 2016. An tsare Yi a inda bai samun ganawa da kowa har watanni 6 kafin tuhumarsa. Sai aka ƙara tsare shi tsawon watanni 18 kafin ya bayyana a kotu wajen shari'ar da ba a bayyana za a yi ba a watan Mayun da ya gabata. A lokacin shari'ar Yi ya karanta wani takardar da aka rubuta masa na amsa laifin da ake zargin sa da aikatawa, wanda ya sha bamban da takardar da ya rattabawa hannu da ke bayanin irin kulawar da aka yi masa a lokacin da yake tsare. Kotun ta naɗa wani lauya don kare Yi bayan ta hana shi ɗaukan lauya da kansa. Kana hukumomi suka tsare lauyan farko da ya ɗauka domin kare shi a watan Mayun 2017. Game da zargin da ake yi wa Wu Gang da Yi Yang yayin da ake tsare da su da kuma sanarwar da Yi ya yi a kafofin yaɗa labarai na ƙasar, muna roƙon hukumomin ƙasar Sin su ɗauka lauyoyi da masu kare haƙƙin al'ummar ƙasar abokan aiki ne wanda zai ƙarfafa ci gaba da ɗaukaka dokar ƙasar. Amurka da Jamus sun ci gaba da cewa har ila yau sun ci gaba da yin kira ga gwamnatin Sin ta saki Wang Guanzhang wanda yake tsare kuma an hana shi daman ɗaukan lauyan da zai kare shi fiye da shekaru biyu kenan. Babu wani abu da yafi rikitar da ƙasa fiye da rashin adalci da danniya. Dole ne a mutunta 'yancin al'umma na bayyana rashin amincewarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Ana fargabar cewa 'yan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na 'yan fasakwari da ya fara nutsewa a cikin teku gab da gabar ƙasar Libya. Masu ganin gabar tekun Italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun Bahar Rum a ranar Asabar. An kuma gano gawawwaki 8, dukkansu na mata. Hukumar zaben Misir ta bayyana a yau Litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a tsakanin 26 zuwa 28 na watan Maris ɗin wannan shekarar. Za a bayyana sakamakon zagaye farko a ranar 2 ga watan Afrilu. Za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 zuwa 26 na watan Afrilu idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin ƙasar bane kadai suke damu masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci.
To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Cikiko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai soro da ta ni gabatarwa, sai Julie Gresham ta ba da umarni da injiniyan mu Justin. Ni Ladan Ibrahim ya wake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sanin lafiya.